ام شريفي طارد قالت
طنادا
طنادا ده غسكي انا كسنكي chicken the bone as i eat you so bodi kyona halinki ina ina am da nagar tarki mai hakuri mai dace kyautar Allah ce mai haushi kauce mai shi bai kwace da gaskiya soyayya da gaskiya da gaskiya soyayya da gaskiya da gaskiya soyayya da gaskiya da gaskiya soyayya da gaskiya
zan san soyayya ki shi da kyakkyawan niyya in dai ki shirya to ni ma aina shirya a lissafin ke ce a farko karshen ma ke ce na san na dace shi ya sanya nan na ce
gamarna tunda ni kika nuna ni ma na bayyana yau an karkare na risina na ni kokure ki hakuri fahari a gari zaki da ni na san kudiri budiri yiri zani da ke wataran da gaskiya soyayya da gaskiya da gaskiya soyayya da gaskiya da gaskiya soyayya da gaskiya da gaskiya soyayya da gaskiya
Yeah.